muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke shirin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau 1 ga watan Maris a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta kada kura'a akan gyare-gyare 68 da aka yi wa kundin tsarin mulkin kasar. Bayan haka za ku ji cewa a jihar Kaduna dake Najeriya Gwamnatin jihar ta tabbatar da cewa ƴan ta'adda ne suka kai wasu hare-haren bom a jihar a kwanan nan kuma ta ce ta dauki matakan da suka dace wajen magance matsalar. Masana harkokin tsaro na ci gaba da yin nazarin sabon salon hare-haren na jihar.
Na farko za a iya duban shi akan cewa ko masu wane ne maharan sun zabe su kai wannan hari ne a wannan wuri ganin cewa yana tattare da kabilu daban-daban da mabubanta addini daban-daban.
Manjo Yahaya Shanku mai ritaya kina muna tafa da karin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni daga Niger amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Talata kasashen yamma sun yi gaggawar ladabtar da kasar Rasha bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince da yankunan Donetsk da Luhansk da Rasha ta mamaye a gabashin Ukraine a matsayin kasashe masu cin gashin kai tare da tura abin da ya bayyana a matsayin dakarun wanzar da zaman lafiya akan iyakar kasar da Ukraine. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya dakatar da bada izini ga aikin Nord Stream 2 na bututun iskar gas da aka kammala amma bai fara aiki ba a karkashin tekun Baltic daga kasar Rasha zuwa Jamus akalla na dan lokaci da yanke yuwar aikewa da mai zuwa kasar Jamus amma kuma ya hana Moscow samun kudaden shiga daga bututun. Shi ma Prime Minister Britania Boris Johnson ya faɗa wa majalisar dokokin kasar cewa ya sanya wa wasu bankunan kasar Rasha biyar takunkumai da wasu manyan jami'ai masu kuɗi su uku tare da ɗora hannu akan kadarorin su dake Britania da kuma katse hada-hadar kuɗi da su. A yau Talata ƴan majalisar dokokin Rasha sun baiwa Putin izinin amfani da ƙarfin soja a wajen kasar lamarin da kayu a shirya kai wani hari akan Ukraine. Sai dai tuni a Washington aka fara kiran shiga gabashin Ukraine da sojojin Russia suka yi da kai mamaya akan kasar wani lafazi da a baya ake ƙari-ƙarin faɗi. Kasuwannin Asiya sun faɗi a yau Talata a daidai lokacin da masu saka hannu jari suke nuna damuwansu akan matakin da shugaban Russia Vladimir Putin ya ɗauka na aikewa da dakarun wazar da zaman lafiya a yankunan Donetsk da Luhansk da Russia ta mamaye a gabashin Ukraine. Lamarin da ya haifar da fargabar cewa ana gab da kai wani gagarumin farmaki akan Ukraine. Kasuwar Nikkei ta kasar Japan ta faɗi da kashi 1.7 cikin ɗari yayin da ma'aunin S&P ASX ya rashi kashi 1 cikin ɗari a ƙarshen ciniki a Australia. Ƙididdigar kasuwannin Shanghai ta ƙare da kashi 1 cikin ɗari tare da ƙididdigar Kospi a Koriya ta Kudu da ma'aunin Taiwan ta TSEC duka sun yi asarar kashi 1.3 cikin ɗari. Ita ma kasuwar Hang Seng ta Hong Kong ya zuwa da yammacin yau ma'auni ya nuna ta ragu da kashi 2.7 cikin ɗari kana kasuwar Shenzhen a Mumbai ta ragu da kashi 1.3 cikin ɗari. A halin yanzu masu zuba jari suna jin daɗin ribar da suka samu a kasuwannin kayayyaki inda aka sayar da zinari dala 1,912.10 a kowace ounce. Ɗanyen mai a Amurka ya ƙaru da kashi 3.6 ana sayar da shi akan dala 94.40 akan kowace ganga yayin da ake sayar da ɗanyen mai na Brent kan dala 97.38 wanda ya kai kashi 4.1 cikin ɗari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Burkina Faso suna gudanar da bincike akan wata fashewa a wani wurin haƙar zinari wadda ta kashe akalla mutum 59 kana wasu da dama suka jikata a cewar rahotannin da talabijin kasar ya bayar da kuma shaidu. Fashewar ta jiya Litinin a inda ake haƙar zinari a kudu maso yammacin kasar ta raunata akalla mutum 100 a ƙauyen Bomblora. Ana sa ran wasu sanadarai da ake wanke zinari da aka adana su a wurin ne suka tada fashewar. Masana haƙar ma'adinai sun ce ƙananan masu haƙan zinari ba su da dokoki masu yawa kamar yadda manyan masana'antu suke da su don haka aikin nasu na tattare da haɗari. Kasar Burkina Faso ne ita ce kasar da take samu bunƙasa cikin gaggawa wurin samar da zinariya a Afirka, kanin ita ce ta biyar a zahiri ta fi aikewa da zinari zuwa kasashen waje. China ta nada shubin wani babban jami'in diplomasiya a matsayin wakilinta na musamman a yankin ƙuryar Afirka da yake fama da tashin hankali da ya hada da kasashen Habasha da Eritrea da kuma Somalia. A bayan shu ya taba aiki a matsayin jakadan China a Papua New Guinea, kana yana da masaniya akan aiki a Afirka da Amurka da kuma kasashen yankin Australia, a cewar ma'aikatar harkokin wajen China a yau Talata. Babban aikin da zai yi shine tallatar da ayyukan ci gaba cikin zaman lafiya da China ke shirin yin a yankin da zummar taimakawa kasashen yankin domin samun kwanciyar hankali mai dorewa da ci gaba, inji kakakin ma'aikatar harkokin waje Wang Wenbin yana faɗa a wani jawabi na wuni. Ministan harkokin wajen China Wang Yi shine sanar da wannan batu a cikin watan Janairu cewa ana shirin aiwatar da wannan nadin. A ƙarshe, hukumomi a New Zealand sun ce an auna 'yan sanda a wasu hare-hare guda biyu a lokaci daban-daban da masu zanga-zangar zaman dirshi masu kalubalantar wajabta yin allurar rigakafin COVID-19 a babban birnin Wellington. An ga wani hoton bidiyo da ya nuna wani mai zanga-zanga a cikin mota ya danno a guje yana tunkaran wani gungun jama'an da safiyar yau Talata kafin ya tsaya cikin hanzari bai riga ya afka musu ba. An ciro direban cikin motar kana aka kama shi saboda tuki da ya yi mai tattare da hatsari. A halin da ake ciki kuma an kai wasu 'yan sanda guda uku a asibiti bayan da aka fitsa musu wani abu da 'yan sandan suka kwatanta da mai hatsari wanda suka ce sun yi imanin sinadarin acid ne. Mukaddashin kwamishinan 'yan sanda Richard Chambers ya faɗa wa manema labarai a yau Talata cewa jama'an 'yan sandan suna murmurewa daga halin da aka kai musu. Prime Minister Jacinda Ardern ta yitar da waɗannan hare-haren akan 'yan sanda cewa abin kunya ne, kana ta yi kira ga masu zanga-zangar da su bar birnin na Wellington. 'Yan sandan sun faɗa a jiya Litinin cewa masu zanga-zangar sun jefe su da ba haya da mutane.
Labaran duniyar kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma dalla, yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. A yau Talata ne Majalisar Dokokin Najeriya ta kada kura'a akan gyare-gyare 68 da ta yi a kundin tsarin mulkin kasar da suka hada da hana 'yan Najeriya da ke ketare kada kura'a, wato damar kada kura'a a zabukan kasar. To sai dai muhimman batutuwa kamar dokar ba mata kashi 35 na kujerun takara da kuma dokar da za ta ba sarakuna gurbi a kundin tsarin mulki ba su samu karbuwa ba. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton.
Majalisar ta kwashi sa'o'i 6 tana wannan aiki na amincewa da dokoki 68 da ta gyara a kundin tsarin mulkin Najeriya. Abin da ya dauki hankali shine a cikin dokokin da majalisar ta yi watsi da su akwai dokar kariya da aka so shugabannin majalisar kasar su samu, da dokar da za ta ba mata kashi 35 na kujerun siyasa, da kuma dokar da za ta ba sarakuna gurbi a kundin tsarin mulkin kasar. Amma sun amince da dokar da ta ba kananan hukumomin cin gashin kai, da dokar da ta amince ce a tashi shugabannin majalisa a cikin majalisar tsaro ta ƙasa. Dr. Zainab Gimba, yar majalisar wakilai ce daga jihar Borno, ta bayyana ra'ayinta a game da yadda aka yi watsi da dokar da ta shafi mata.
Bune wallahi abun kunya, dan saboda ko wanda muke tare da su colleagues din mu maza, ni a gani na sun yi abun kunya yau. Idan ka duba yawan mata a population na Nigeria, mun kai kashi kimanin 60, kuma duk wani mataki da zaka dauka a gwamnati dole ne ka sa wanda da suke cikin abin ciki. So su suna ganin dai kaman idan aka ba mata wannan daman wani kalubale ne a gurin su, amma ni a gani na wallahi abin da aka yi yau bai dace ba.
Ita ma yar gwagwarmayar ƙatowa mata haƙoƙin su wacce aka kada ƙuri'un a idaninta, Maryam Mamman Nasir, ta yi tsokaci akan wannan batun.
Wannan fatali da doka da 'yan majalisa suka yi ba ƙaramin ɓacin rai ya jawo mana ba, kuma ba ƙaramin koma ba ya jawo harkar mata a kasar nan ba. Idan kika duba kika gani duk lokacin da za a yi zabe, idan kika duba duk mazabu, mata za ki gani wata da goyo wata da ciki, komin zafi komin rana komin ruwa za su fito su kada ƙuri'unsu, su kadawa mazan nan ƙuri'u. Mu kuma yanzu mun zo mun ce a ba mu dama, mu takata mu rawar, an hana mu. Mazan nan sun yi fatali da wannan kuduri, sun nuna mana akan cewa mu matan Najeriya ba wani abu bane mu ba mu taka karamin karya ba.
Ganin cewa akwai wasu dokoki da ra'ayin majalisun biyu suka bambanta a kai, irin dokar da za ta ba shugabannin majalisar kariya, bangaren majalisar wakilai sun amince da dokar, amma majalisar dattawa ba ta amince da ita ba. Sai na tambayi Sanata Ibrahim Abdullahi Gobir ko yaya za a yi da waɗannan dokokin, ga amsar da ya bani.
Mun amince suka amince shikenan ya tasu. In ba su amince ba mu muka amince bai ba. In mu ba mu amince ba su suka amince kuma bai ba. Ai dole sai duk gaba ɗaya mun amince sannan.
Wannan dokokin ya zai da su.
Sai ba ba su. Sai kuma wata rana tun da ai shi constitution. Yaran constitution ai duk bayan kowace manifestation ana yi ne. So ba matsala ce.
To dokar da nake ganin kamar za ku amince da shi da wuri shine na tabbatar muku da kariya ku ƴan majalisu. Ya aka yi ku kai watsi da wannan?
Wallahi daga da muka yi ba daidai bane tunda mutane suna kuka da maganar immunity kamar executive da abun nan ya cancanta mu kada mu zo mu fada ciki. Na mutane ganin suka yi kamar za a yi cuta ba ta ko da yake an riga an faɗi cewa babu criminality a ciki. Abin da kai criminal ne to ko kana bisa sai an kama ka.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan aka kai waɗannan dokoki zuwa majalisun jihohi domin kuwa sai sun amince da su a can sannan za su samu karɓuwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. To yanzu kuma za mu leƙa jihar Kaduna a Najeriya, inda gwamnatin jihar ta ce an auna arziki da bama-baman da aka gano an dasa a yankin Kabala West da unguwar Romi ba su tashi cikin jama'a ba. Ta kuma ce ta ɗauki matakan magance matsalar gaba ɗaya. Ga wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
A maraicen ranar Lahadin da ta gabata ne dai wasu abubuwa da ake zargin bama-bamai ne suka fashe a yankin Kabala West da ke karamar hukumar Kaduna ta kudin jihar Kaduna. Kana daga bisani aka sake gano wasu abubuwan fashewar a yankin unguwar Romi, sai dai kuma duka an auna arziki saboda ba a yi asarar rayuka ba. Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samuel Aluwan ya ce gwamnatin jihar Kaduna ta fitar da tsare-tsaren magance matsalar baki daya.
Ganin abubuwan fashewar da aka dasa, an dasa suna inda mutane ke dandazo. To ina tabbatar maka inda abubuwan nan sun fashe to da ba karamin asarar rayukar mutane za a yi ba. To shi yasa muke wannan kira da cewa ya zama wajibi a zura ido duk shigan wani wanda ba a fahimta ba, duk inda mutane suke lallai su dinga dubawa domin mu shawo kan wannan al'amarin. Daga bangaren jami'an tsaro da gwamnati mu ma muna iya bakin
tuni dai masana harkokin tsaro a Najeriya suka fara nazarin wannan sabon salo na matsalar tsaro da ta fito a jihar Kaduna. Manjo Hayashin Kwamirta ya ce akwai abubuwan lura.
Na farko za a iya duban shi akan cewa ko masu wane ne maharan sun zaɓe su kai wannan hari ne a wannan wuri, ganin cewa yana tattare da kabilu daban-daban da mabambanta addini daban-daban. Wato zai iya yiwuwa in ba an yi yunkuri da sauri ba, inda an samu asarar rayuka ya rikide ya zama abu na addini, ta inda kafin an kar an san jihar Kaduna inda take rikicin addini ko na kabilanci yana iya ballewa. Na biyu za a kuma iya duban shi ta fuskan waɗanda ake cewa su a koyaushe suna zuwa da waɗansu sababbin aƙidu da suke gani ba za su yi biyayya ga hukumomin ƙasa ba, da sunan cewa za su kafa wani yanki nasu suna kula da kansu suna yin shari'o'i irin nasu. In har an gano ire-iren waɗannan to ba a kwashe su a ce a mai da su ƙauyukansu na asali bane kamar yadda aka yi a jihar Neja. Kamata yayi gwamnati ta sa ido ne duk takonsu ana kallo, daga ganin sun kauce hanya ta nan za a iya ɗauka mataki a kansu. Sannan barazana kuma ta gaba shine zai iya zama ya kawo barazana musamman akan al'amuran siyasa da ke tahowa nan gaba kaɗan, musamman abin da ya shafi gudanar zaɓuɓɓuka na jam'iyyu na fidda ƴan takara da dai sauransu da yawon kamfen. To ƙalubale ne ga al'umma gaba ɗaya, duk inda muka samu kanmu dole mu rika mai da hankali wajen sa ido da irin masu shigo mu da me dalilin shigo mu.
To ko suwa gwamnatin jihar Kaduna ke tunani suna da alhakin wannan dashe-dashe na abubuwan fashewa? ga kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samuel Aluwan Akaru na biyu.
Wannan dai abin da aka dasa tabbas ɗan ta'adda, domin in ka dubi yanayin abubuwan fashewa din yadda aka tsara su da kuma abubuwa wadda aka gani, duk da cewa har yanzu dai ana bincike babu wani tantama wadda suka dasa wannan abin ɗan ta'adda. Kuma dai menene mun yi kira da babban murya a taimakawa jami'an tsaro, kuma mutane su zira ido duk wanda ba a gane fitar shi ba, a lura da kowa da kowa domin mu gudu tare mu kuma tsira tare.
Wannan dai shine na farko tun bayan zaben gwamnatin jihar Kaduna mai ci yanzu a shekarar 2015 da aka sami fashe-fashen da gwamnatin ke ganin ƴan ta'adda ne kai tsaye, saboda fashewar da aka samu a wa'adin farko na gwamnatin a yankin Sabon Tasha an same shi ne a cibiyar sana'ar kayayyakin da ke nasaba da fashewa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 3:45. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
A yanzu haka dai matsalar rashin tsaro na ci gaba da daukar hankali, tare da jefa al'umma cikin wani hali na tsaka mai wuya a sassa daban-daban na Najeriya. A jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar kasar, a iya cewa ta fada cikin wani yanayi na rashin tabbas, a sakamakon yadda kusan kullum sai waɗannan 'yan bindiga sun gudanar da ayyukansu na kisan jama'a babu gaira babu dalili. A yankin Galadiman Kogo ta ƙaramar hukumar Shiroro, ƙasa da mako ɗaya bayan tashin wani bom da ake zaton mayakan Boko Haram ne suka binne, da ya yi sanadiyar mutuwar wasu jami'an tsaro kimanin 7. A ƙarshen makon nan da ya gabata ma, wata mota ƙirar akorukura da ke jigilar doya a yankin na Galadiman Kogo ta taka wani bom ɗin da ya tashi. Ko da yake a wannan karan babu asarar rayuka, amma dai al'ummar yankin sun shiga wani hali na fargaba, inji Malam Usman mazaunin yankin.
Hanyar gangar Kogon zuwa wurinmu da kuma zuwa can fita Shiroro Dam Galadiman Kogon na tsakiya ne, to tunda ka suna attack din gangar Kogon a lokacin, to sun yi kokari inda suka sa wancan bomb sai suka sa ta, suka sa nan ban hanyar mu, to ya tashi ne ta dalilin wannan dama sun gasa shin ranan nan. To kaga tunda ba motan da nauyin motan da suke jin wurin sai da motan doya ne ta haka bi da doya akan motan, shine sai ta je ta fada ta taka shi, amma kuma Allah ya tsare sai da ta taka tayin bai ne taka bai ma ta wuce sanne ta shi doyan ne dake kan motan ne sai ya watsi,
amma ba ku kashe kowa ba,
a bai kashe kowa ba, ko rauni ba wanda yayi,
na'am sai
da ita ma doyan ne kawai fita, ita kanta mota ita ta wuce da kanta, iyaka karan fashewar ne sai ya watsa da doyan da ke kan abin ga karfin iska da na bomb din, shine sai ta watsa doyan.
Amma ku kuna ganin sauran wancan bomb din ne da bai tashi bai, ida tashi kenan.
Eh gaskiya tunanin mu kenan akai, muna tunanin wannan sauran bomb din ne na baya.
Ta ba da yanzu jami'an kwanta bomb ba su je wurin ba ne?
Eh yau sun zo ranan sun da ran da suka zo na farko da suka zo suka fara bi sai aka ce kuma an ji motsin barayin sai suka koma, tunda sun zo ba isasshen jami'an tsaro, amma yau dai da muke jin labarin kamar sun zo sun bi, amma gaskiya bin da suka bai wadatar ba, saboda kaga abin ya kamata tun daga Shiroro Dam bakin kwalta tun da hanyar mu ba kwalta bane, ya kamata a yo shi ne har zuwa Erana sannan a yi shi zuwa cikin Galadima Kogo, dan kaga hadarin kada mutane su su dawo cikin garin kuma a zo ba mu maina tashi a cikin garin, tunda ba a san iyayen da suka samu.
Yanzu dai har yanzu kuna cikin fargaba ke na wannan yanki?
Eh muna cikin fargaba sosai gaskiya, saboda wannan tashi-tashin bomb din ma shi ne yanzu matsalan da al'umma suke ci.
A yankin Sahorami da ke karamar hukumar Mashegu, wata arangama da aka yi a tsakanin 'yan bindigar da kuma jami'an tsaron 'yan banga, yasa 'yan bangar suka yi nasarar hallaka wasu 'yan bindiga kimanin 7. Inji wannan mazaunin garin da ya tsallake rijiya da baya kuma ya nemi a saka ya sunansa.
Dama su hura mai dai tun da safe barayin suka shigo ba zato ba tsammani, don ni karan kaina ina kofar gida mun ci abinci mun karya na gama sauraron Faransa a Radio Faransa zuwa dai karfe 8 zaga muna zaune, turiki na yana aiki a wurin akwai matasa, sai muka ga mutane da masu suka sun nufa to mu, to ni na yi mutum cewa yara ne masu wasa da mashi lokacin da ake bi, kawai suka dirshe a gaba na fa, to na yi zaton ciki 'yan sa kai ne masu irin patrol din nan, da na ce ma wani kai wani na ka fito yanzu da sahin nan ya dube ni yayi dariya wallahi bayan ya dube ni yayi dariya kawai sai dai yanzu da binne ga aike ya harba ta sama daram daram yake Allahu akbar Allahu akbar ya razuka ce barayi di kawai muka ruga a cikin gida lokacin da kira kamar ina cikin daki kamar a ce kobo duk sun mamaye garin Saurami ko ina amma sun fito ne da gabacin gari ko tana da ta shigo gari ta fannin bangaren gabas wallahi sun mamaye gari ko ina daran dadadadan kake ji dadadadan kake ji waɗannan da suka bi hanyar kurkwada ta ko gidan mu ina kyautar da zan sune aka bindige a wurin nan taki bayan sun daga daga wurin mu dai Allah ya kare
ka an ce an yi ba ta kashi da su ai akai ba ta kashin
da ƴan banga za a yi janaiza din mutanen garin da suka kashe waɗannan suka tara gegen shagunan su a tsohuwar kasuwa
mutun nawa
mutun kusan mutun biyar a kallan waɗannan suka kashe da safen nan mun je janaiza muna dawowa ba ma gama fara karban ta'aziyya ba kawai muka yi dadadadan su sake dawowa da salin karfe 4 zuwa 5 haka to dama ƴan banga din mu gaskiya suna cikin shiri to aka kai ba ta kashi din daga ciki an rana ta maji yawancin gaskiya ɗan bangan ba wanda aka kashi
na'am amma bayanin da kuke ji kamar an kashe barayin kusan su 7 da gaskiya ne
za su yi 7
wanda aka kashe barayin
eh barayin kwarai za su yi 7 insha Allah kuma duk kona mota ƴan vigilanti
na'am to amma yanzu akwai jami'an tsaro a Sahoramin yanzu ko
ba kowa ƴan banga dai ne kawai wannan kauyuka da suka kawo gudunmuwa da ainihin na gari suke gadin gari amma kusan kashi 70 cikin 100 na ainihin
rundunar ƴan sanda ta jihar Niger dai ta tabbatar da kai waɗannan hare-hare tare ma da wani harin da ya yi sanadiyar halaka wasu mutanen uku a garin Daban ta ƙaramar hukumar Labun inji kwamishinan ƴan sanda na jihar Niger Monday Bala Kurias.
Yana labari kasan wannan attack dan ba ainihin ba dama kai wannan attack ba likewise ne abinda ya faru suna su katulus like most demanded people so on their way in sun dan wani wanda ke zuwa the past in mutubi din yana zuwa domin ai ba ta kashi ka gane ko sai su attack so shi yasa a cikin ma ka samu mata wani ma namiji ne da matan shi za su je wani wuri aka kashe shi ko aka sai mutum mutane ku aka kashe wajen bin gaba gaskiya ba kashe ba cikin garin ba since that time we have mobilized men there no matter we still return to that place
batun wannan mashegu din nan ma ana maganar Sahorami din nan ba mu sai
Sahorami ai Ibrahim Sahorami muka yi ba ta kashi da su ai muka kashe su guda 7 so eh kuma har ko ai sun guda 7 aka kashe so abin da ya faru kenan akwai wannan din
ba
su kashe wani musu mutanen mu a kimanin mutane ko hudu ne aka kudu da aka je
batun shi ma wannan gari na Galadiman Kogo an ce an samu wani explosion haka na bomb
eh wannan yana faruwa gaskiya kuma amma wannan Allah ya sa ba wanda ya samu rauni ko wani abu a wajen ko mota ko wani abu ba samu ba kuma tuntuni na riga na yake ya sanda wanda suke bomb disposer
da ko da yake dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta damu da wasu labaran ƙarya da ta ce jama'a na bayarwa akan lamarin tsaron amma kuma ta ce tana kokari wajen shawo kan lamarin inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane
yanzu ana da kokari wannan sabon da mutane ke fara ba gaskiya bane shi yasa a kowane lokaci ba mu sa gwamnati ta ce mu yi magana sai mun tabbatar da abin da ya faru sahihi
kamar me ne ba gaskiya ba ciki
eh ko kamar da kace mu an mun san Galadiman Kogo na farko can da aka saki bomb ya dan yi tasirin jimma waɗansu jaman tsaron mu da kashe ma amma wannan na biyun ba wanda ya sama ya ka yayi mota rauni ne kawai shi
amma jama'a kamar ba ku ga suna cikin fargaba tun da basu san abubuwan da ke kasa ba
dole akwai fargaba kuma shi yasa yau aka ƙara ba kwantar da mutane da hankali a kwantar musu da rai cewa gwamnati ba wai tana ba ta sanar da abin da ke faruwa ba ne amma a kowane lokaci a lokacin da abin ya faru mu a gwamnati dole sai mun tsaya mun tabbata me ya faru ainihi kuma za a kawo rahoto daga jami'an tsaro cewa ga abin da ya faru gashi kaga shi ne za mu yaɗa ma duniya cewa ga abin da ke faruwa amma duk wanda yake ji kila ka buga ma wani waya ke maka kaza ne ba shi ne ba so saboda haka cikakken bayani za mu muke yi Galadiman Kogo kenan kuma akwai wani abin da ba za mu yi bayani ba amma ba wanda ya samu wanda ya mutu ko wani abin nan mita tashin bomb na bidiyo aka yi magana a kai game da Sahorami kuma kamar yadda ka ji labari ɗan bangan mu dole ne mu jajirta musu namijin kokari domin ka ji
babu shakka dai al'umma na matukar buƙatar ganin hukumomi sun yi da gaske wajen yaƙi da waɗannan ƴan bindiga da suka addabi sassa daban-daban na arewacin Najeriya ta yadda al'umma za su samu sa'ida Mustapha Nasir Batari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Madalla a gaida Mustapha Nasir Batari yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kuma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin kofin hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko CAF inda kujiyar kwallon kafa ta Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN ta jamhuriyar Niger da ta kai matsayin rukunna a wannan gasar ta bana ta kunnan doki a Stade General Zainu Kunci na birnin Yamai ɗaya da Simba Sport Club ta kasar Tanzania a wannan rukunin na de na kofin CAF ko CAF Renaissance Sport de Barkan ta kasar Morocco ta shakashi ɗaya da banza a hannun ASEC Mimosa ta kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire a birnin Abidjan a wannan rukunin na de Simba Sport Club ta kasar Tanzania ce ke kan gaba da maki hudu sai Racing Sport de Berkane ta kasar Morocco tana matsayin ta biyu da maki uku ita ma ASEC Mimosa ta kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire tana matakin na uku yayin da Utal ita ce Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN ta jamhuriyar Niger da maki ɗaya kacal a rukunin na D na wasannin kofin CAF ko kuma CAF na wannan shekara ta bana dukkan kungiyoyin da suka hada da Simba Sport Club ta kasar Tanzania da ASEC Mimosa ta kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire da Renaissance Sport de Berkane ta kasar Morocco kowannen su ya lashe akalla wasansa na farko a gida illa banda Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN ta jamhuriyar Niger da ta tashi da kunnan doki da maki daya duk da wasan da ta yi a ƙarshen makon jiya a gida a babban birnin Yamai a bangaren wasannin Super League Professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar Niger kuwa ana mako na 19 yanzu haka inda Akoka na Football Club ta Arlet jihar Agadez a can Arlet Agadez ta wasan Sporting Club ta birnin Yamai biyu da nema Urana Football Club ta Arlet jihar Agadez a can Arlet din ta yi kunnan doki banza da banza da AS Garde National de Niger sai GS Tawa a birnin Tawalele birnin Adar Tawa Olympic Football Club ta birnin Yamai biyu da nema AS Duan ta Custom ta Yamai a Yamai din Tawa AS Police ta ƴan sanda ta Yamai ɗaya da nema Espoir Football Club ta Zandar ta yi kunnan doki a Zandar biyu da biyu da AS Fan ta Sojoji AS Nijelek ta wutar lantarki a birnin Yamai ta yi ɗaya da banza wa Rasinga Bukoki ta babban birnin Yamai idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na Super League Professional na jamhuriyar Niger kungiyar da ke kan gaba yanzu haka ita ce AS Nijelek ta wutar lantarki da maki 43 ta biyu AS Duan ta Custom da maki 36 ta uku Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN da maki 30 sai ta 12 idan muka liki teburin ta ce Sahel Sporting Club ta birnin Yamai da maki 19 ta 13 ita ce Racing Football Club ta Bukoki ta Yamai da maki 18 ta 14 Olympic Football Club ta birnin Yamai da maki 17 idan muka leka a nahiyar Turai kuwa yanzu haka ana can ana goga a wasannin kofin kalubalenka na club inda suka zama zakaru a kasashen su a nahiyar Turai da ake ce ma Champions League inda club din Chelsea na kasar Britania ko Ingila dake rike da wannan kambe a karkashin jagorancin tsohon kocin Paris Saint-Germain PSG Thomas Tuchel ke can yana goga yanzu haka da club din Lille na kasar Faransa yayin da club din Villarreal na kasar Spain ko Spain ke karbar bakuncin Juventus da Tirana ta kasar Italia ko kuma Italy a matakin 16 Haruna Mammani bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako to yanzu kuma ga labarai a takaice
to Maryam a takaice a yau talata kasashen yamma sun yi gaggawar ladabtar da kasar Rasha bayan da shugaban Russia Vladimir Putin ya amince da yankunan Donetsk da Luhansk da Russia ta mamaye a gabashin Ukraine a matsayin kasashe masu cin gashin kai tare da tura abin da ya bayyana a matsayin dakarun wanzar da zaman lafiya akan iyakar kasar da Ukraine. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya dakatar da bada izini ga aikin Nord Stream 2 na bututun iskar gas da aka kammala amma bai fara aiki ba a karkashin tekun Baltic daga kasar Russia zuwa Jamus.
To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ci abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya na gabatar da shirin, da Ms Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin, da injiniyan mu na yau Mr Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.